akan haka ne ƴan sandan Ghana suka buƙaci shugabannin addinai su yi la'akari da irin abin da suke ayyanawa cikin sakonnin su na sabuwar shekara. Suka ƙara da cewa duk wanda za a sama da laifi za a iya yi masa daurin shekaru 5 a gidan maza. Jawabin ƴan sandan ya ce a lokacin da shekara ta 2021 yake ƙarewa, ma'aikatar ƴan sandan Ghana na son jawo hankalin ɗiyan Ghana musamman ƙungiyoyin addinai cewar baicin gaskiyar cewar muna da ƴancin addini, ƴancin bauta da ƴancin faɗin albarkacin baki. Duk waɗannan ƴanci na da iyaka shine girmama ƴanci da walwalan sauran al'umma. Dr. Irbad Ibrahim, masani na abin da ke kai yana kawowa a duniya, yayi na'am da matsayin ƴan sandan, haka ma duk sauran waɗanda na tuntuɓe su akan matsayin ƴan sandan a wannan lokaci.
Matakin da ƴan sanda suka dauka na ga mataki ne mai kyau, domin wannan abu sabo ne mana a ƙasar Ghana. Fastotin da aka gani na jiya, mazan jiya ba su kasance suna aikata ababa aka ba, amma kamar shekara 5 ko 8 kenan, za ka ga idan sun je 31st night prayer shekara kuma da yake yau, akwai social media, kafofin sada zumunci tsakanin mutane, me shi ya san an dagwara kamera a kansa, she ya hurda cewa wani ya kun babu shekara da za a shiga. To wannan yana razanar da mutane da ake ambaton sunansu, yana kuma taka haƙƙinsu na bil'adama. Saboda shi ya kamata wanda ya yi wannan a kama shi a jefa shi gidan yari.
Ni Alhaji Abubakar Siddiq Jibril, sarkin faila na sabon zango a Accra. Na'am, gaskiya ne ƴan sanda sun ɗauki mataki mai kyau sosai, saboda babu wanda ya san gaibi sai Allah, cewa wani ya mutu, Qur'ani ya yi magana ya ce baka san abinda za ka samu gobe ba, kuma baka san garin da za ka mutu yaushe za ka mutu ba, baka sani ba. Shi yasa in aka samu wani malami kamar pastor da sauransu ya zo ya ce kamar shi an mai wahayin cewa ƙarshen shekaran ga kuma an shiga sabon shekara wani ya mutu, ina jin babban shimme ne. So saboda haka wannan zance da yake ƴan sandan gari sun ɗauki wannan mataki, ina jin mataki ne mai kyau wanda yake a hana kowa irin wannan faɗe-faɗen. Saboda yin haka ma yana tada hankalin mutane. Addini kuma ya ce kada ka tada hankalin ɗan uwanka musulmi.
Sunana Muhammad Junaid Mahmud, sarkin zango Adam na Ghana Fula. Gaskiya ne irin wannan zuciya ina kawo tashin hankali, kuma ina kawo fargaba. Zo kai pastor ko ka zo kai magana ka ce ka samu wayo wani kaza ya yi kaza wani kaza, ina kawo hatsari, ina birni shi ko bai da wani ciwo samun ciwo. Saboda kowa da yanda yake dokan magana, sai yana mai matatakin da suka kawo matataki mai kyau ne.
Ƴan sandan na Ghana sun ce ba suna adawa da ilhama ba ne, suna sane da cewa ɗiyan Ghana masu addini ne da sun kai imani da Allah da kuma cewar shi ke da iko akan kowa da komai. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.